Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 19 ga watan Afrilun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baballe da kanin labarai.
Hukuntan kasar Masar sun ce wani hadarin jirgin kasan fasinja arewacin Alkahira ya kashe mutum 11. Hukumomi sun ce akalla mutum 3 sun mutu jiya Lahadi a wani harin bindiga da aka yi a wani gidan haya a garin Austin na jihar Texas da ke Amurka. Amurka da China sun kudura ne yin haɗin gwiwa kan batun sauyin yanayi. Bangarorin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa a ranar Asabar.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan bandiga a jamhuriyar Nijar sun kashe mutane 19 a kan iyakar ƙasar da Mali.
Duka iyakarmu da Mali a cikin ɓangaren Nijar yana ƙarƙashin gwamnati. Ɓangaren Mali duka gaba ɗaya yana ɓangaren 'yan ta'adda ne. Kenan wani abu ne ke da wahala. Makwabci wanda kake da a hukumance ba shi bane makwabcinka.
A Najeriya kuwa ministan tsaro ya kai wa sojojin ƙasar ziyara a jihar Borno domin shawo kan matsalolin tsaro da ke sake kunno kai a yankin.
Mun zo ne dai don mu duba lafiyar sojojinmu da abubuwan da suke afkuwa a Operation Dole da kuma ƙasa gaba ɗaya, kuma mun tattauna da manyan ofisoshi wanda suke wannan aiki.
Bayan haka Sarfilo Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Mahukuntan kasan Masar sun ce wani hadarin jirgin kasan fasinja arewacin Alkahira ya kashe mutum 11. Hukumomin kula da jiragen kasa na kasar sun ce akalla taragon jirgi 4 suka kauce daga layin dogon a garin Banha na lardin Kalyubiya jiya Lahadi. Ma'aikatar lafiyar Masar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa akalla mutane 98 sun ji rauni. Wani hoton bidiyo da aka yada a kafafen sada zumunta ya nuna taragon jirgin ya hantsila kuma wasu fasinjoji sun tsira suna tsaye a kusa da layin dogon. Jirgin kasan yana kan hanyarsa ta zuwa garin Nile Delta na Mansura daga Alkahira babban birnin kasar Masar. Wannan shine karo na baya-bayan nan na haduran jiragen kasa da suka addabi kasar a 'yan shekarun baya-bayan nan. Hukumomi sun ce akalla mutum 3 sun mutu jiya Lahadi a wani harin bindiga da aka kai wani gidan haya a garin Austin na jihar Texas da ke Amurka. 'Yan sandan garin Austin sun kira lamarin da harbin kan mai uwa da wabi, kuma sun ce suna neman wanda ake kyauta zaton shi ne ya kai harin. 'Yan sandan Austin sun faɗa a wani sakon Twitter da suka wallafa cewa yayin da wanda ake zargi har yanzu ba a same shi ba, bisa ga dukkan alamu rikicin cikin gida ne kuma ba shi da wata barazana ga jama'a. Harbin ya faru ne a kusa da wani sanannen wurin sayar da kayayyaki a bangaren arewacin garin Austin wanda shine babban birnin jihar Texas. 'Yan sandan sun ce sun san dan bindigar, a cewar wani rahoto na gidan talabijin na KBUEA a Austin din. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Rokoki 5 da aka harba su wani sansanin sojan sama Iraki da yake karɓar bakuncin sojojin Amurka jiya Lahadi ya jikkata wasu ma'aikatan kwantiragi 'yan ƙasashen waje 2 da kuma sojojin Iraki 3 a wani hari na baya-bayan nan da ya faru a lokacin da ake tada jijiyar wuya tsakanin Washington da Baghdadza a ƙauyar Tehran. Wasu majiyoyin jami'an tsaro sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa 2 daga cikin rokokin an harba su ne kan sansanin sojan saman Balad da ke arewacin Baghdadza, wanda ya fada kan ɗakunan kwanan sojoji da wani kanti na Salford na ƙasar Amurka. Majiyar ta ƙara da cewa wasu 'yan kwantiragi 'yan ƙasashen waje 2 da sojojin Iraki 3 sun jikkata. Babu wani da ya ɗauki alhakin kai harin nan da nan, amma Amurka akai-akai tana zargin kai irin waɗannan hare-hare akan ɓangarorin Iraki da suke da alaƙa da Iran kan sojojinta da jami'an diflomasiya.
Madalla. Kafin Baballe ya kawo sauran labaran duniya. A jamhuriyar Niger wasu ƴan bindiga sun halaka fararen hula 19 a ƙauyen Gaigoro dake ƙaramin hukumar Desa a jihar Tilibiri. Lamarin da tuni ya tada hankalin jama'a sakamakon lura da yanda ƴan ta'adda ke farwa fararen hula a ƴan makonnin nan. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayanai daga yankin da wannan al'amari ya faru sun yi nuni da cewa a daidai lokacin da mazauna ƙauyen Gaigoro dake kusa da iyakar Mali ke jana'izar wani mamaci a ranar Asabar din da ta gabata ne, ƴan bindiga suka zo akan goman babura dauke da bindigogi, suka kuma bude wuta akan waɗannan bayin Allah, abinda yayi sanadin mutuwar fararen hula akalla 19. Ibrahim Mahmudu, wani ɗan rajin kare haƙƙin jama'a ne a yankin Tilibiri.
Yana ban mamaki wajen shekara guda da rabi babu aikin babur ko guda duk da region din Tilibiri, bale nan ga kuma komin na ta Desa zuwa haccan Ayoru babu. Yanzu su waɗanda ƴan ta'adda bisa inji suka zakuwa bisa babur, wajen babur 60-50 su zaka duk abinda suka iske su sa bindiga su halhalba mutane su shiga cikin gari su kashe mutane su koma kuma su inda sun ka hito su koma kuma su kai har frontier.
Masu fashin baki akan sha'anin tsaro irin su Al-Kasim Abdulrahman na ganin faruwar wannan al'amari a cikin watan Ramadan wani abu ne da ke nunin ba wata alaka a tsakanin ayyukan ta'addanci da dalilan addini.
Babu inda dama aka nuna kamar watan azumi ba wata bane na yaki, saboda haka bai kamata ba a ce jami'an tsaro su yi rauni akan haka, kuma dole ne su nemi sani cikakken sani akan magana jihadi da kuma lokutan da ake yaƙi da lokutan da ba a yaƙi. Ko kaɗan bai kamata ba lokacin azumi ya zama wani lokaci ne na rauni na jami'an tsaro.
Dubban sojojin cikin gida da na ƙasashen waje ne ke jibge a yankin da ƙasashen Niger da Mali da Burkina Faso ke makwabtaka da sunan yaƙi da ta'addanci, yayin da gwamnatocin waɗannan ƙasashe suka haramta amfani da babura. Dalili kenan jama'a ke mamakin yadda ayarin ƴan bindiga ke watayawa hankali kwance.
Jibge sojojin da aka yi ba wani jibgi ba ne a ce kowane mita akwai soji, wurin yana da kwaɗi kwarai, kuma iyaka ce ta ƙasa uku banda iyaka ta ƙasa uku duka iyakanmu da Mali a cikin ɓangaren Niger yana ƙarƙashin gwamnati, ɓangaren Mali duka gaba ɗaya yana ɓangaren ƴan ta'adda ne. Kenan wani abu ne ke da wahala, makwabci wanda kake da a hukumance ba shi bane makwabcinka, makwabtanka yau ƴan ta'adda ne ɓangaren Mali ko ɓangaren Burkina.
A jiya Lahadi, ministan cikin gida Alkash Alhada da gwamnan jihar Tilibiri Tijani Ibrahim Kacalla sun ziyarci ƙauyen na Gaigoro domin jajantawa jama'a game da faruwar wannan al'amari, suna masu jaddada ɗaukar matakan samar da tsaro. Kisan fararen hula wani sabon salo ne da ƴan bindiga suka bullo da shi a ƴan makonnin nan a jamhuriyar Niger. A watan jiya irin haka ta faru a gundumar Tiliya ta jihar Tawa, inda ƴan ta'adda suka halaka mutane 137 kwanaki kaɗan kenan bayan kisan wasu fararen hula 58 a gundumar Bani Bangu da ke yankin Tilibiri, duk da cewa yankuna ne da hukumomin Niger suka ayyana dokar ta ɓaci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Baballe dauke da sauran labaran duniya.
Amurka da China sun kudura aniyar yin haɗin gwiwa kan batun sauyin yanayi. Ɓangarorin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa a ranar Asabar bayan ziyarar da wakilin Amurka kan yanayi John Kerry ya kai a Shanghai. Sanarwar daga Kerry da wakilin China na musamman kan sauyin yanayi Shi Shenhua ta ce Amurka da China sun himmatu wajen yin haɗin gwiwa da juna da sauran ƙasashe don magance matsalar sauyin yanayi da dole ne a magance shi cikin tsanani da gaggawa. Kerry, tsohon sakataren harkokin wajen Amurka, shine jami'i na farko da gwamnatin shugaba Joe Biden da ya ziyarci China. Yana mai nuna fatan ɓangarorin biyu za su iya yin aiki tare kan ƙalubalen duniya duk da yawan tashin jijiyar wuya da ake samu a wasu ɓangarori da dama. Yayin da kusan kashi 60 cikin ɗari na yawan al'ummarta suka karɓi rigakafin coronavirus ta farko, Isra'ila ta ɗage dokar saka takunkumin fuska a waje jiya Lahadi. Sai za a ci gaba da sa takunkumin a rufaffen wurare daga ranar 24 ga watan Afrilu. Faransa za ta buƙaci dukkan matafiya daga Brazil suke ɓe kansu na tsawon kwanaki 10. Kasar Brazil na da yawan mutane miliyan 13.9 da suka kamu da coronavirus, a cewar cibiyar da ke bibiyar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. Amurka da India ne kawai suka fi Brazil yawan waɗanda suka kamu da cutar, miliyan 31.6 da miliyan 14.5 B2B. Cibiyar jami'ar Johns Hopkins ta ce fiye da mutane 371 suka mutu a Brazil daga COVID-19. Amurka ita ce ta fi yawan mutanen da suka mutu daga coronavirus da ya kai 566,893.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tobadalla, ministan tsaron Najeriya Bashir Magashi bai ritaya tare da babban hafsan hafsoshin sojin Najeriya Janar Loki Erabo da manyan hafsoshin sojin sama da na ƙasa da hafsan sojin ruwa sun kai ziyarar aiki a jihar Borno don tattauna irin matsalolin tsaro da ke sake kunno kai a yankin arewacin Borno da ke fama da hare-haren 'yan Boko Haram. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
It is profession as a profession that only God will fear, don't fear anybody.
Ministan tsaron Najeriya Bashir Magashi mai ritaya kenan lokacin da yake ba jami'an sojan Najeriya na operation lafiya dole wani jawabi a barikin mai malari. Yace ku dauki wannan sana'a a matsayin sana'ar da Allah ne kawai za ku ji tsoro, kar ku ji tsoron kowa. Asashi zai zo ya wuce, idan Allah bai sa asashi ne zai kashe ka ba, asashi ba zai kashe ka ba, idan kuma Allah ya sa asashi ne zai kashe ka ko kana cikin ɗakin ka, asashi zai zo ya same ka. Bayan kammala jawabi ga jami'an sojan dake, na kuma tuntuɓi ministan da ya min ƙarin haske game da dalilan ziyarar su zuwa jihar Borno.
Mun zo ne dai don mu duba lafiyar sojojinmu da abubuwan da suke afkuwa a operation dole da kuma ƙasa gaba ɗaya, especially a arewa maso gabas. Kuma mun tattauna da manyan ofisoshi wanda suke wannan aiki, sun gaya mana abubuwan da ya kamata mu sani don mu kuma mu je mu nemo musu abubuwan da suke bukata, gyara abubuwan da suke so a gyara don mu samu nasara a wannan yaki da muke yi da Boko Haram.
Kamar wani shawara da aka baiwa su jami'an sojojinku na garin cewa sun yi kokarin kawo ƙarshen wannan matsala gaba ɗaya haka?
Yau shekara wajen goma ana yakin, kuma kai ka san cewa mu sojoji aikin mu ba yaki ne kullum muka sani, amma yanzu kun samu yaki iri-iri ba mu ma rasa gane wasu. Kowa sai ce yau ana kidnapping, ana menene, ana neman soja su wasu. To alhamdulillah aikin mu ne saboda constitution ya ba mu wannan right din, mu taimaka wa police da sauran security don a samu lafiya da zaman lafiya. Kuma insha Allah muna da ƙarfin da za mu yi, muna da mutanen da za su yi gurin abin da muke so. Ku ƴan jarida, dinga kallon mu da idan rahama, ku dinga taimaka mana, ba wai kuskuren mu za ku dinga zuwa kuna, don mu samu nasara a bisa aikin nan don Najeriya gaba ɗaya.
Tun da farko dai sai da gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Azam ya ziyarci garin Mobor da aka kai wa hari sau 6 cikin makonni 2, da ya ce kuma an kashe har mutane guda 20 da kuma lalata dukiya masu ɗimbin yawa, wanda ya ce yanzu hakan akwai Najeriya fiye da kashe 50 cikin 100 yanzu hakan suka sake tserewa zuwa jamhuriyar Nijar don samun mafaka.
But they have to listen to us because we are giving them information.
Gwamnan ya ce ya kamata waɗannan sojoji su dinga sauraron mu don muna ba su bayanan da ya dace. Duk wanda ya ce gwamnati ko kuma al'umma ba sa ba su bayanan da ya dace, ba tsamman yana kan gaskiya ba. Sai da muka ba su bayanai kafin a aiwatar da wannan hari dukkanin su guda 6. Amma maganan gaskiya shine su ma suna fama da matsalolin rashin kayan aiki, dole mu taimaka musu. A cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryen mu. To yanzu kuma bari mu koma gefe, Sarfila Hashim Gumar ya gabatar da shiri na gaba.
jama'a salamu alaikum masu sauraro barkamu da dawowa shirin ciki da gaskiya da har kullum yakan mai da hankali kan gano bakin zaren zargin zalunci da yaki da cin hanci da rashawa da danna gadan marayu da dai sauransu ku kasance da mu cikin shirin sunana Sarfi Lahashin Gumel A yau za mu shiga wani batu da ya kunno kai na rabon gadan marigayi Alhaji Musa Abdulhamid Uja da ya rasu a shekarar 2017. Marigayin wanda shine tsohon shugaban kamfanin Strabag da kuma hukumar kula da kanana da matsakaitan masana'antu na Najeriya. Musa Uja dan asalin jihar Kogi ne ya bar mata biyu da tarin dukiya. Da ya zuwa yau din nan ake ta dambarwar rabata. Abin da ya fi daukar hankali shine gida mai lamba 6 a titin Ontario da ke Maitama Abuja inda uwar gidan marigayin Hajiya Binta ke zaune. A makon jiya an ga wasu jama'ai sun zo gidan inda suka nemi yin amfani da karfi wajen kora Hajiya Binta da wasu ƴan uwan marigayin daga gidan da yin watsi da kayan gidan akan titi. Hakan ya biyo bayan rabon gado da alƙalin kotun shari'a ta Abuja Sidi Bello ya jagoranta. Da ita kuma Hajiya Binta bata gamsu ba ta daukar kara don janye batun sayar da gidan ga wani mai suna Murtala Adahama. Hajiya Binta da babbar ƴar marigayin Jamila Uja, ƴar uwar marigayin Hajiya Aisha sun garzayo wannan shiri na ciki da gaskiya. Suna cewa kanin marigayin mai suna Ibrahim ne ya shiga makarƙashiya domin mallaki dukiyar marigayin da ta hada da gidaje da filaye da tsabar kuɗi har ma da jiragen ruwa. Nan take mun tuntuɓi Ibrahim Abdulhamid Uja wanda ya musanta zargin da nufi da amincin aka ɗau matakin raba gadan bisa shari'ar musulunci. A lokaci da dama Ibrahim kan yi yunkurin zanta da wannan shiri na ciki da gaskiya sai ya fasa. Yana nuna mana cewa sai ya zauna da ƴan uwan nasa. Muna da martaninsa ciki har da musanta cewa bai nemi auren Hajiya Binta ba don rabda ciki da dukiyar da kuma matar da ke da saurin kuruciya a jikinta. Kafin mu je ga bayanan Hajiya Binta da kalaman ƴar uwar marigayin Hajiya Aisha Uja.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Farko sunana Hajiya Aisha Abdulhamid Uja Bello.
Yi mana bayani me matsayinki a cikin wannan zantawar da muke.
Matsayina ni kanwa ce a wajen Alhaji Musa Abdulhamid Uja marigayi. Allah ya ji kanshi da rama ya gafarta mishi mutumin kirki mutumin arziki.
Yi mana bayanin shi me kike so ki faɗa kan wannan takaddama da ake na gida tsakanin ita matar marigayi wato Hajiya Binta Musa Abdulhamid da kuma shi wato zan iya cewa yayanki kenan Ibrahim yayanki ne ko kani?
Ibrahim kani na ne Ibrahim.
To me ya faru ba mu labari?
Abin da ya faru ko bayan wana Musa Abdulhamid Uja ya rasu 2017 August 17 ya rasu yayi jinya da farko yayi jinya sosai to yayi wata 6 a waje ya samu soki ya dawo. Da ya dawo gida ya ci gaba da harkokin shi. Daga baya ya jinya na kwana 11 sai ya rasu. Bayan ya rasu da aka kai shi aka dawo. Aka tattambe kowa ko shi Alhaji Musa ya ci bashi kowa bai yi magana ba. Ba a ce komi ba an yi shiru kuma yanda muka sani idan mamaci ya rasu kafin a kai shi sai an tambaya a biya bashi. Malamai sun yi tambaya wayanda suka zo mai addu'a kowa bai ansa ba. Bayan shekara ɗaya akwai lawyer shi mai suna Agada. Bamu san me suka yi da Ibrahim kanin Musa ba kani na ban san me suka haɗa ba. Suka dawo cewa wai yayi ma Musa aiki na shekara 6 bai biya shi ba. Ni yanda na sa Alhaji Musa bai tabbacin bashi ba mutumin kirki ne yanda Musa Alhaji Musa Abdulhamid Uja yake son kansa haka yake son mu. Abinda muka ci shi zai ci abinda ya'yanmu suka ci shine zai ci, ya kai ya'yanmu waje. Ina da yara da suke karatu a waje, sauran wata tara ta gama Ibrahim ya soke su, akwai waisu a Besma ya soke su. Bayan Alhaji Musa ya yi wasiya, ba a bar wanda aka ba wasiya ya yi magana ba. Akwai wani ana kiran shi Aminu Gama, daga Lagos yake zuwa, shi soja ne. Lokacin da Aji Musa ya kira shi, a yanda labari ya zo mun da ya kira shi, ya tsaya da shi yana waje yana jira. Lokacin jiki na damun shi, bai samu ya shiga ba, sai uwar gidan shi ta je ta same shi Alhaji Musa, sai ta ce da ƴar shi, sai suka ce wai ga bakon da ka sa ya zo, ka bar shi ya shigo. Da kaman ba zai bar shi ya shigo ba, suka dai ba shi hakuri ya shigo. Shi wannan Aminu Gama ya ce wai sun yi magana da marigayi na awa uku, inda gaskiya ne sanda aka kai marigayi ya kamata da aka dawo ya zo ɗakin mahaifiyar shi ya tara kowa da kowa, ya ce ga abin da marigayi Musa ya faɗa. Bai ce haka ba, sai bayan shekara ɗaya muke ji akwai wasiya da bashi. Wasiyar bashin nan na agada ba rubutu ba shaida, kowa ya san yanda musulunci ta ce bashi da wasiya akwai shaida, akwai rubutu, akwai sa hannu wanda ya alkawari, amma dukkan nan bashi.
Hajji Aisha Uja kenan kan batun rabon gadon marigayi Alhaji Musa Abdulhamid Uja. Yanzu dai ga yadda filin ciki da gaskiya da uwar gidan marigayin.
Assalamu alaikum, sunana Binta Musa Uja. Ni dai uwar gidan Alhaji Musa ne, yara na shida, maza biyu, mata ta yi rashin lafiya, ta yi jinya, a yi zo Allah ya mishi rasuwa. Sa'annan kuma bayan haka ya rasu ya bar mahaifiyar shi da rai, jama tana da gadon shi, ya rasu ya bar mata biyu da yara 11, maza kuma ta 8.
Faɗa mana a cikin matan kafin ya rasu ke me matsayin ki a cikin su?
Okay, ni uwar gida ce. Yara na shida, maza biyu, mata hudu.
Mamu labari, bayan Allah ya yi wa shi Alhaji Musa Abdulhamid Uja da su a shekara ta 2017, yau shekara hudu kenan ko ana cikin shekara ta hudu? To, mamu labarin me ya biyo baya?
Abin da ya biyo baya, muna cikin bayan na yi mishi ta kaba, labarin ya ne mishi ta kaba, bayan na fita ta kaba, matsaloli na ta tasowa a kan maganan gado, kamar yadda musulunci Alkur'ani ya raba, Allah ya raba gado. So mahaifiyar shi tana yawan shawarta na, tana cewa in kiyaye in bi mijina, kamar yadda mijina ya nuna mun so da kauna, duk wani abun da ya taso da aka ce, don wasu sun ce wai akwai wasiya, wasu sun ce kuma wai akwai bashi, shi lawyer shi ya ce akwai bashi, duka mun amince don dai abin Allah ya sassauta mishi. Na yi farin ciki a biya, ban yi jayayya da su ba, amma da ya zo kan gida da nake zaune ni da iyalaina, ni da ƴaƴana shida da mahaifiyar mijina, sai suka ce a sai da gidan a biya bashi.
Yi mana bayani ma'ana da aka zo maganar raba gado kenan. Ya yi tsarin raba gadon aka bi? An bi tsari ne irin na addinin musulunci ko ya tsarin yake?
No, gaskiya ba su bi inda Allah subhanahu wata'ala ya ce ba, don Allah subhanahu wata'ala ya ce kafin ma abin nan mutum sai an biya mishi bashi, su ba su yi haka ba. Bayan kaman mun kusan fitan ta kaba, sai aka zo aka ce wai akwai bashi, akwai wasiya, haka dai suka faɗa. Kuma shi akwai ƙanin mijina ana kiran shi, sunan shi Ibrahim Abdulhamid, wasu suna kiran shi G.O. So shi ne yake jayayya abinda bai kamata ba dai, shi ne yake tafiyar da abun, yake zuga ko alƙali da sauransu dai suna yin abinda bai kamata ba. Farko dai ba biya bashin ba, kuma ba ba da wasiyan ba, sai aka ce gidan da nake zaune a siyar. Kuma ƴar uwata ina da kishiya ita ma, ƴaƴanta uku, namiji ɗaya, mata biyu, sai aka ce mata an bar mata nata gidan, ni kuma nawa a siyar. So last month February.
Wato ma'ana shin baro mutum gida ake ko kuma idan aka raba gado ne kowa sai a bashi kasonsa, ba haka yake mata a yi ba?
Okay, haka din ne abin da suka yi, ko shi yana da kaddarori da gidaje da filaye. So abin da suka fara yi, an aje kayan har tsawon shekara wurin biyu zuwa uku, ana shiga na uku, ba a raba komai ba, suturan shi komai ba a raba ba. Sai na gaya ma lawyer, ta gaya ma alƙali, da Allah suturansa da wanda ya sa azumi ya kusa, muna so dan Allah in akwai dama muna so mu raba wayannan a raba. Sai alƙali ya ce to sai aka zo gida aka fara wannan rabon.
Masu sauraro, idan Allah kai mako mai zuwa za mu daura daga inda muka tsaya tare da tabo muhimman bayanai game da makarkashe yadda suke zargin kanin marigayin Ibrahim Nayi domin handama dukiyar gadan. Yanzu amarin Nasira da Mary Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfi Lahashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.
To madalla a gaida na Gumel. Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe.
Ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq, Tahfizul Qur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud din. Ala lillahi ad-dinul khalis walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ama na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainakum fima hum fihi yakhtalifun inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu wallahu alwahidul qahhar.
To madalla, yanzu kun sai labarai amma wannan karon a takaice.
Mahukuntan kasar Masar sun ce wani hadarin jirgin kasan fasinja a arewacin Alkahira ya kashe mutum 11. Hukumomin kula da jiragen kasa na kasar sun ce akalla taragon jirgi hudu suka kauce daga layin dogon a garin Banha na lardin Kalyubiya jiya Lahadi. Ma'aikatar lafiyar Masar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa akalla mutane 98 sun ji rauni. Wani hoton bidiyo da aka yada a kafafen sada zumunta ya nuna taragon jirgin ya hantsila kuma wasu fasinjoji sun tsira suna tsaye a kusa da layin dogon. Hukumomi sun ce akalla mutum uku sun mutu jiya Lahadi a wani harin bindiga da aka kai wani gidan haya a garin Austin na jihar Texas da ke Amurka. 'Yan sandan garin Austin sun kira lamarin da harbin kan mai uwa da wabi kuma sun ce suna neman wanda ake kyauta zaton shi ne ya kai harin. 'Yan sandan Austin sun faɗa wani saƙon Twitter da suka wallafa cewa yayin da wanda ake zargi har yanzu ba a same shi ba, bisa ga dukkan alamu rikicin cikin gida ne kuma ba shi da wata barazana ga jama'a. Rokoki biyar da aka harba su wani sansanin sojan sama Iraki da yake karɓar bakuncin sojojin Amurka jiya Lahadi ya jikkata wasu ma'aikatan kwantiragi 'yan kasashen waje biyu da kuma sojojin Iraki uku a wani hari na baya-bayan nan da ya faru a lokacin da ake tada jijiyar wuya tsakanin Washington da Baghdadza a kawar Tehran. Wasu majiyoyin jami'an tsaro sun faɗawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa biyu daga cikin rokokin an harba su ne kan sansanin sojan saman Balad da ke arewacin Baghdadza wanda ya faɗa kan ɗakunan kwanan sojoji da wani kanti na Salford na ƙasar Amurka.
Masu sauraro, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Chuba Hero Dedone wanda ya bada umarni da ba injiniya mu na wannan safiyar, Baba Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.